wata taskar zance mai arashi mai annashuwa shine jarumi ranar akasi dole da sanadi taskar zance taskar zance mai annashuwa shine jarumi ran akasi dole da sanadi arbe san waka ku taya ku taskar zance mai arashi mai annashuwa shine jarumi ran akasi dole da sanadi arbe san waka ku taya ku taskar zance mai arashi yawan zamani Jike sawa a hakoti wanzutia Bansata akawa Gatanan kulige inje maisa taritakia Daure daure Waike waza agabange valijia Kapa ega saishi Inka yarida akwe wanavaka insaidashi Baba in yi ƙaryar hali sannan koma bandashi Tsira mu tabi domin a kwana a tashi anan za a ga ko dashi In ka zo zance ka tsira zancen aure washi ka tawo dashi Ita ma din dai ba shi ne a gaban ta ba yau kunyo arashi mata gara muje aikin kishiya taskar zance a ciki wata rankin fado yan hauragiya barabo da gwani ba a mayar da kamatai nan ne aka shawuya duka mai waƙe hikima da azanci hikima sama kamashi ko da ka iya komai kar kai sakaki da shi ka tsaya daidai a tsaka tsaki don yin haka shi zai fi kama da shi in ba haka ba wata rana za a ga kungon lazare da shi ba mamaki a gurin ma hakan wata rama iya tada shi kana jin haushi don ka sarai tsammani ya ka da kai kai ka ke ka dawo rakiya kuma iya ruwa shine fidda kai taskar zance gwalagwalan kalmomi na za su rabu da kai ka watsa dari san watsa biyar ka faɗo kan arashi Babu shakka dai in ka rage tsammani ka rage korafi dama tsoro kafin kai komai ne ka ka gaya tafi taskar zance waƙar da na yau mai ba man bin kwakwafi farfesa ne farfesan waƙa ne kai na ne arashi mai annashuwa shine jarumiran akasi dole da sanadi barbe san waka ku tsaya ku daskar zance mai arashi
FW Remix.